إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu da saduwar mu a wannan masallaci na Al-Firdaus dake wannan unguwa ta Sabon Gari a garin da magaran Jamhuriyar Niger a wannan maraice na Juma'a daren Subdu 4 ga watan Sha'ban wata na takwas a jerin watanni na musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan 1226 miladiya insha Allah zamu ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafi na Hisnul Muslim min azkaril kitabi wa sunna wallafa shehin malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Waf al-Qatani Allah ya jikansa da rahama yau zamu tashi darasi na 29 muna cikin babi na 25 al-azkaru ba'da as-salami min as-salat zikirori da ake karantawa bayan an yi sallama daga sallah wannan sati da gabata mun karanta zikiri na uku da na hudu a cikin wannan littafi kuma yau insha Allah za mu tashi zikiri na biyar zikiri na biyar shine mutum zai karanta qul huwallahu da suratul falaq da suratul nas kuma za mu karanta ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس
قل أعوذ برب الناس
ملك الناس
ملك الناس
إله الناس
إله
من شر الوسواس الخناس
من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس
الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس to wa'annan surori guda uku ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su bayan sallolin farallai kamar da ya tabbata a cikin hadisi na Uqbatu bin Amir al-Juhani radiyallahu anhu ya dalata tabbata a gare shi kale yake cewa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwizati dubura kulli salatin wannan sahabi Uqbatu bin Amir Allah ya kara masa yarda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni yace amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya umarce ni an aqra'a bil mu'awwizati in karanta al mu'awwizat dubura kulli salatin a bayan kowace sallah ta farilla kenan al mu'awwizat sune suratul falaq qul huwallahu da falaqi da nasi wannan hadisi ya zo a cikin sunan na Abi Dawud hadisi mai lamba 1523 manzo Allah umarce shi karanta wa'annan surori al-mu'awwizat ibn Hajar a cikin Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari yace abinda yake da al-mu'awwizat shine qul huwallahu da falaki da qul a'udhu birabbin nas yace al-mu'awwizat ay al-ikhlas wal falaq wan nas wani ya wade shi a cikin Fathul Bari a mujalladi na 8 shafi na 757 kenan a volume na 8 pagina 757 kenan abin da yake da al-mu'awwizat wannan surori guda uku aka ce kuma al-mu'awwizatani kenan ana nufin falaki da nasi kadai aka ce al-mu'awwizat kuma ana nufin qul huwallahu da falaki da nasi kenan wannan sahabi da yace manzo Allah ya umarce shi ya karanta al-mu'awwizat bayan kowace sallar farilla a wata ruwaya manzo Allah ya nuna bayan sallar asuba da bayan sallar magariba ana karanta su uku uku kenan in sallar asuba ce kamar yanzu misali mun yi sallar magariba to bayan magariba za ka karanta qul huwallahu uku falaki uku nasi uku haka sallar asuba ita ma bayan sallar asuba za ka karanta qul huwallahu uku falaki uku nasi uku in ya so rago sallolin su kuma su daidai yake karanta kenan yanzu misali a sallar azhar qul huwallahu daya falaki daya nasi daya la'asar qul huwallahu daya falaki daya nasi daya isha'i qul huwallahu daya falaki daya nasi daya to ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su bada kulli salatin bayan kowace sallah ta farilla to qul huwallahu me ma'anarta duk da wani bangare na ma'anarta mun karanta shi a cikin addu'o'i da ake karantawa kafin ayi sallama daga sallah kama addu'a Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kenan mutun yace qul huwallahu qul Allah ce ka ce huwallahu ahad Allah shi ɗaya yake tilo bai yada abokin tarayya to da farko ita wannan sura me sababin da yasa Allah ya sako da tunda ai da farko ce aka mai qul ka ce to ya tabbata kamar da yazo a cikin sunanu Tirmidhi hadisi mai lamba 3365 truamin truwasan suwasan sank daga sahabi Ubayy bin Ka'ab Allah ya kara masa yarda shi wannan sahabi yake bada labari yace annal mushrikina qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mushrikan makka suka je suka samu manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi sai suka ce wa manzon Allah un sublana rabbaka ka wadi mana dangantaka ta ubangijinka ma'ana ai kowa ne dangantaka ko za a ce wani dan wani dan wani ana cewa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fira Hazwa Adnan to kowa na da nasaba za a ce wani dan wani dan wani to sai suka tambaye manzon Allah suka ce wai kai manzon Allah wannan Allah naka da kake ce abota masa shi kadai wadi mana me dangantaka sa wannan su ana auna mutune da dangantaka sa kenan su ga wai dangantaka tasa ta kai abota masa to da suka zo suka tambaye manzon Allah ka wadi mana dangantaka mahaliccinka sai ubayyu bin ka abiye ce fa anzalallahu sai Allah ya saukowa da manzon sa suratul ikhlas sai ce kul ka ce musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama huwallahu ahad shi Allah ɗaya yake tilo bai da abokin tarayya shi kadai ne Allahu samad kuma Allah shine abun nufi da bukata wasamadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce asamadu alladhi lam yalid shine wanda bai haihuwa ba walam yulad kuma ba haihe shi ba bi annahu laysa shay'un yuladu illa sai mutu saboda babu abin da za a haife shi face ya mutu duk abin da kaga an haife shi to zai mutu wala shay'un yamutu illa sayurasu ko babu abin da zai mutu face an gaje shi wa inna Allah azza wa jalla manzo Allah ce shi kuma Allah mai girma da daukaka la yamutu baya mutuwa wala yurasu ko ba a cin ganinsa kaga ma bai mutuwa ma ba a haife shi ba barantana ya mutu baya mutuwa barantana a cin ganinsa to wannan shine dalili na saukar suratul ikhlas ma'ana kafiran makka ne suka ce suna nema a wadi musu dangantaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine Allah ya sauko wannan sura yace a ce musu huwallahu ahad a ce musu Allah shi ɗaya yake tilo bai da shi ɗaya ne Allahu samad kuma Allah shine abun nufi da bukata ma'ana al-maqsudu fi jami'il hawa'ij shine wanda ake nufata a cikin dukkan biyan bukata ko an ya tashi neman biyan bukata shi zai ce Allah ka mun kaza ka yayi mun kaza ka bani kaza amma ni shi Allah subhanahu wata'ala baya bukata komi a wajen kowa lam yalid Allah bai haifa ba ma'ana laysa lahu walad bai da da walam yulad ba a haife shi ba ay laysa lahu walidun bai da mahaifi ba kuma kai tambaya a danganta muku wane ne kaga ce to shi Allah lam yalid bai haifa ba walam yulad kuma ba a haife shi ba ya yake walam yakullahu kufuwan ahad kuma babu wani daya da ya kasance tamka ko tsara ko kini ga Allah subhanahu wataala shi daya yake laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kamar da Allah yake fadi a cikin suratul shura aya ta 11 Allah babu wani wanda yake kamanceceniya da shi shine mai ji kuma shine mai gani to wannan shine game da suratul ikhlas mu rike wajen walam yakullahu kufuwan a rawaito kira'a uku ce adda kwai kira'a ta farko fa'un dinnan ana mata dhamma sai ama wawun fatatai ma'ana kufuwan to akwai wanda suke kuskure su ce kuf wan sai sama fa'un din sukun wannan kuskure ne akwai zaka sun ce wala mai kullu kuf wan kenan fa'un ba sukun bane gare ta ba dhamma ce kenan kira'a kufuwan da wawun ba alhamza ba kenan walam yakullahu kufuwan ba kufwan ba kira'a ta biyu shine fa'un za a mata damma sai a kawo alhamza akan bacin wawu kufuan shine walam yakullahu kufuan ahad kufuan kenan fa'un damma sai a kawo alhamza akan bacin wawu kufuan kira'a ta uku fa'un za a mata sukun sai a sa alhamza kuf an walam yakullahu kufu anahad kuf kenan za a mata sukun kenan wanda ake ma sukun wanda take da alhamza ce ba wawu ba qul wallahu ahad tana da falala daga cikin falalarta min fada'il hazi sura ya tabbata an Anas radiyallahu anhu daga Anas Allah kara masa yarda anna rajulan lalle wani mutum qala ya rasulullah yace ya makin Allah inni uhibbu hadhihi sura yace lalle ni ina son wannan sura ma'ana yana nufin suratul ikhlas qul huwallahu ahad fa qala sai manzo Allah yace inna hubbaha adkhalakal janna lalle san da kake ma wannan sura zai shigar da kai aljanna kamar yadda yake a cikin sunan Tirmidhi hadisi mai lamba 2901. To shi wannan mutumin shine wanda sahabbai suka kai karan shi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuna da labarin mutumin da in yazo duk in ya karanta sura ya kawo mi qul huwallahu ahad, duk in ya karanta sura ya kawo qul huwallahu ahad. To shine aka kai karan shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Asalin abin da ya faru, Anas dan Malik yake cewa kana rajulun minal ansari, akwai wani mutum daga cikin mutanen Madina, ya ummuhum fi masjid Quba, yana ma mutane sallah a masallacin Quba. Masallacin Quba yana daga cikin masallatai masu falala, shine farkon masallacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina. Kafin manzo Allah ya gina masallacin Madina a hanya, saboda ita Quba da asali kamar kauye ne kafin ka shigo garin Madina. To amma yanzu ta kutse da Madina, saboda yau da gobe ana fada da garin, da a wajen garin Madina yake. To amma yanzu kuma ya haɗe da garin Madina. To lokacin da manzo Allah ya zo a nan wajen, ya yada zango, da ya yada zango ya yi 'yan kwanaki a nan, to a lokacin sai ya gina masallaci. To shi ne masallacin Quba. Shi yasa za a tambaye ka, ma awwalu masjidin buniya fil islam, wani farkon masallaci na fara gina a musulunci shi ne masjid Quba. Kenan shi aka fara ginawa kafin masallacin Madina. Kenan shi saboda shi wannan a wajen garin Madina ne manzo Allah da ya yada zango ya gina shi. Shi kuma masallacin Madina ne da manzo Allah ya zo ma garin Madina ne. Kuma wannan masallaci shine wanda Allah subhanahu wataala ya yaba a cikin Al-Qur'ani, yace la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi, fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, a cikin sura At-Tauba aya ta 108. To wannan kaga wannan masallacin da Allah ya ce an gina shi ne akan taqwa, tun a farkon yinin da aka dora har sashin gininsa. Kuma Allah ya ce a cikin masallacin akwai su mazaje masu son su tsarkaka, kuma Allah subhanahu wataala yana son masu tsarkaka. To wannan masallaci na Quba'a kuma yana da falala, in kai manzo Allah ya ce duk wanda ya yi sallah a cikin sa za a bashi ladan umara. Kaga an kai Madina ka je Quba kai na kai sallah na fina raka abi, manzo Allah ya ce za a baka ladan umara, kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ingantacce yana cikin sahih Muslim. Dan haka wannan mutum yana musu sallah a masallacin Quba. Fa kana kullama iftataha suratan yaqra'u lahum bis salati yaqra'u biha iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafruga minha thumma yaqra'u bi suratin ukhra ma'aha. Shi ya kasance kawai in yazo zai ma mutane sallah sai ya karanta qul huwallahu. Yanzu misali abinda dai aka sani na sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ya karanta Fatiha zai karanta sura ɗaya ne ai ko, sai a yi ruku'i. To shi idan ya karanta Fatiha sai ka qul huwallahu ahad, bayan ya ida qul huwallahu ahad kuma sai dauko ta sura sai ya karanta. Kenan sura nawa zai karanta bayan Fatiha? Sura biyu. To haka yake musu sallah. Su ko ba haka suka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai na musu sallah ba. Wa kana yasna'u zalika fi kulli raka'atin, kuma yana haka ne a kowace raka'a, raka'a da yake bayyana karatu kenan. Fa kallamahu ashabu, sai ɗan masallacin sa a masallacin Quba sai suka bi magana. Fa qalu, sai suka ce innaka taqra'u bi hadhihi sura, lalle kai ka kasance kana karanta wannan sura suratul ikhlas. Thumma la tara annaha tujzi'uka, kuma ce kuma baka gani yanzu ta wadatar bai ka kawo wata sura ba, hatta taqra'a bi suratin ukhra, in ka karanta sura ita wadatar kenan bai ka karanta qul huwallahu kuma ka kawo wata sura ba. Fa imma, sai suka ce mai, to suka sanya mai, suka ginda mai sharadi, suka ce fa imma an taqra biha wa imma an tada'aha wa taqra'u bi suratin ukhra, ko dai in ka zo yi mana sallah ka karanta Fatiha da qul huwallahu kadai, ko kuma ka karanta mana Fatiha da wata sura kadai, amma kai ka zo ka hada mana ka karanta Fatiha da sura kuma ka kawo wata sura, ka karanta mana Fatiha da qul huwallahu kuma ka karo wata sura. Suka ce rika zabubi. Kala, sai ce musu ma ana bi tarikiha, yace ni to wallahi, yace ni ko ba zan bari ba. Yace in ahabbtum an ummakum biha fa altu wa in karaitum taraktukum, ba kun ji da yamma sharadi ba, ko dai in karanta qul huwallahu bayan Fatiha kadai, ko kuma in sauya qul huwallahu in karanta wata sura. To yace to ni ko ba na bari ba, dan haka kuma ni ma ga sharadi na, ko dai in kuna so a je a haka in karanta Fatiha da qul huwallahu da wata sura, ko kuma mu hasa muku limanci. Shikenan mi zai haru. Wa kanu yarawnahu afdalahum, to a lokacin a cikin sahabban na manzon Allah da suke sallah a wannan masallacin duk ya fi su karatun Qur'ani, ya fi su harra, ya fi su sanin fiqhun sallah, hukuncin sallah. Wa karihu an ya ummahum ghairu, suna kin wani musalla saboda mi duk wanda za a nada an bashi ba to bai kai shi ba. Falamma atahum annabi sallallahu alaihi wasallam akhbaru al khabara, ai akai katani ko manzo Allah ya zo in gota su yauwa da ban suna da abin da yake musu gaggai a zuciya ga abin da wani yake musu a sallah ba abin da manzo Allah ya saba yi ba. Fa qala ya fulan, sai manzo Allah ya ce mai ya kai wani ma yamnauka mimma ya amuru bihi ashabuka, ni zai hana ka kai abin da mutanen masallacin ka suke so. Sai manzo Allah kuma ya tambaye shi wa ma ya hamiluka an takara hazi sura fi kulli raka, kuma menene ya jawo kake karanta wannan sura ta suratul ikhlas a kowace raka'a. Fa qala ya rasulullah, yace ya makin Allah inni uhibbuha, yace ya makin Allah wallahi ina son surar ne. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace inna hubbaha adkhalakal janna, yace san da kake mata shiga da kai aljanna. To kai shine usulun hadisi har an tambaye shi me yasa ake karanta yace yana son ta, a wata ruwaya yace bi annaha tubayyinu sifatir rahman, tana bayyana sifar Allah ne. Riba a sura ce akai Allah ɗaya ne, shine abin nufi da bukata, bai haifa ba ba a yi shi ba, kuma babu wanda ya kasance mai kama ko tamka ko tsara ga Allah. Kaga dai ƙarshe dai tana bayyana wane ne Allah subhanahu wa ta'ala. To dalili wannan yasa yake santa, sai manzo Allah ce to wannan son da kake mata to ya shigar da kai aljanna, ma'ana da ya shi an bashi albashirin aljanna. To kuma a ƙarƙashin haka Ibn Hajar da Imam An-Nawawi da sauran malamai na hadisi da na fiqh suka ce to wannan hadisin dalili ne akan ya halatta ka karanta sura biyu a raka'a guda daya. To ai sura biyu ke karanta mu ai abinda aka saba in aka karanta Fatiha a karanta sura ɗaya ko, to ya halatta misali in ka zo kai sallah ka ce ka karanta Fatiha sai ka karanta misali a ra'aital lazi kuma ka karo da inna ɗainata, ya halatta kinan ana bayanin halacci kinan in ka haka ya halatta. Amma wanne ne ya fi falala ka karanta sura ɗaya amma halacci wa in kai baka yi laifi ba, saboda wannan shi ma haka yi. Shi yasa ai mutane suka damu saboda su abin da suka saba manzo Allah yake yake kawai bayan Fatiha sura ɗaya yake karanta, sai suka to shi sura biyu yake karantawa. To amma manzo Allah ya tabbatar da shi akan haka, sama da haka a karanta to biyu ne aka samu, akwai masu karanta uku, to shi ma ana iya yi, ana iya yi saboda ya tabbata a wutri manzo Allah yana karanta qur'an lahu da falaki da nasi, shi ma wannan dalili ne wanda suka bada. Ai a wutri ba ana karanta sura uku ba, to shi ma malamai suka ce wannan shi ma hujja ne ana iya yi. To bakin uku aka samu, kaga an samu na biyu an samu na uku. Dan aka tambaye ka me yasa kai na biyu ga wannan hadisi na wannan mutumin da yake karanta qur'an lahu, na uku wa a wutri a karanta qur'an lahu da falaki da nasi, to in ka tsallake haka ne kuma ka tambaye ka babu hujja. Aman Rasul a wutri, a ya halatta kana iya karanta Aman Rasul a wutri amma ba ka haɗo ta ba da qur'an lahu da falaki da nasi da Aman Rasul, tunda Aman Rasul wani bangare ne na alqur'ani, kuma a wutrin ba ta akai ba dole he qur'an lahu da falaki da nasi za ka karanta ba, shi dai aka fi so. Kamar shi ita kanta shafa'in a raka'a farko ka karanta Fatiha da sabbi ismi rabbikal a'la, ko a raka ta biyu Fatiha da qul ya ayyuhal kafiruna, a ta uku ka karanta qur'an lahu da falaki da nasi. To wannan haka aka fi so, amma da za ka yi aka san haka ba kai laifi ba, tunda ba ta akai wajibi na tilasa ba, amma haka aka fi so mutum yi, in kai hakan hakan ya fi falala. Amma da za ka so wasu sura ka yi a shafa'i da wutri ba laifi ba ne, da haka kenan a wutri idan mutum ya karanta Aman Rasul ita kadai to wannan ba laifi ba ne ba, amma ka haɗo qul huwa lahu falaki nasi da Aman Rasul to wannan shine babu. To kaga wannan babu shi, tunda ba taɓa samun manzon Allah ya haka ba. Shi kuma so ake komai za ka yi ka yi yadda aka ce ka yi, saboda shi da mu addini ittabi'uni ku bi ne, shi yasa Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum, ku bi, ai kaga ba ta aka ba ku kirkiro ba. Shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u, yace ba kada ku fito, yace ku bi abin da aka ce Allah ya ce da annabi, kada ku kirkira, saboda ku an isa muku kamar hanya ce ko an riga an shata ma ita, kawai bi za ka yi. To wannan yana daga cikin falalar qur'an lahu. Na gaba daga cikin falalar qur'an lahu ahad, hadisin Abi Sa'id al-Khudri قال yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبي سعيد الخدري yake cewa manzo Allah صلى الله عليه وسلم wata ran kawai ya shigo cikin sahabbansa sai ya ce musu aya ajizu ahadukum an yaqra'a sulusal qur'ani fi layla, da daddare ne manzo Allah ya shigo ya fito cikin su, yace shin yanzu ɗayan ku zai gaza ya karanta ɗaya bisa ukun alqur'ani a cikin dare? Sulus shine ƴanciyar, ka karanta ƴancin na alqur'ani, ƴancin na alqur'ani izi nawa? 20. Qur'ani izi 60 ne ko, in ka raba sattin gida uku zaka samu 20 to yi manzo Allah ce shin yanzu ɗayan ku zai gaza ya karanta ɗaya bisa ukun alqur'ani a cikin dare ya wadi musu haka mi suka ce wa qalu ayyuna yutiqu zalika ya rasulullah suka ce jama'akin Allah wane ne a cikin mu zai iya wannan izi 20 a dare kuma izi 20 wa a dare wa ba karatu ba ko ka zo birbirbir a guje a nitsi ba da karatu daga gaba da gudu-gudu ba babu nutsuwa haka kai kanka kana karatu ma kai kanka baka san ba abin da kake wani saboda akwai da zaka je suna yin karatu in ka kashe kunnen ka kaji ma me sai karanta kai kanka baka sani ba to kago wannan ba karatu bane ba karatu a nitsi yadda Allah ya ce waratilil qur'ana tartila ajiran tashi daki-daki to sai ga indai karatu ne bil haqqi na gaskiya kowanne harafi a bashi haƙƙin sa ayi a nitsi kuma tare da tadabburi ana hankulta ma'anonin ayoyin suka ce wannan babu wanda zai iya yi ayyuna yuqiku zalika ya rasulullah wane ne a cikin mu zai iya wannan ya ma'aikin Allah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu qul huwallahu ahad yace ta'dilu thuluthal qur'an yace to idan mutun ya karanta qul huwallahu su daya za a bashi ladan kamar ya karanta daya bisa ukun alqur'ani yace qul huwallahu ahad ita take daidai da daya bisa ukun alqur'ani wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari Imam al-Bukhari ya kawo shi hadisi mai lamba 2015 Sankmil Kenz to Ibn Hajar karkashin wannan hadisin sharin wannan hadisi a cikin Fathul Bari da sharin da ma sahih al-Bukhari yace to wannan sulusul Qur'an din da aka ce ruwallahu tana kambacin ɗaya bisa ukun alqur'ani me ake nufi sai yace malamai fasara bi suka yi wasu suka ce abinda ake tana ɗaya bisa ukun alqur'ani suna ne ma'ana alqur'ani saban alqur'ani guda uku ne a dunkule akhbarun wa ahkamun wa tauhid sunu wannan in ka tambaye ka qur'ani duka in ka jumulce shi ka dunkule shi an global a dunkule wani sakonni ne yake dauke da su wani lesson zaka yi tiri a ciki to sakonni guda uku na farko ahkamun yana dauke da hukunce in ka ce hukuncen sallah tsarki azumi aikin haji kwaduhu da sauran abubuwa na mu'amala da ibada su da yake musu haka dai kenan na biyu akhbarun labarai istoshin annabawa annabi nuhu da mutanansa annabi hud da mutanansa annabi salih da mutanansa annabi lut annabi musa annabi isa zaka ga tarihin annabawa shine akhbaru na uku kuma at-tauhid bayanin kadaita Allah da bauta bayanin Allah kadai cancanta abota masa bayanin Allah shi kadai yake bi da abokin tarayya bi da ɗa bi da mata bi da abokin tarayya to kago wannan sakonnin guda uku sai malami suka ce to qur'anullahu a da take ɗaya bisa uku wanne ka dauka tauhidi ita kaga tana bani ne kawai tsantsa akan Allah subhanahu wataala Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shi kadai ake neman buyan bukata a wajen shi bai hawa ba a yi shi ba bai da wanda yake kama da shi to sai suka ce abin da ake da sulusul qur'ani shine in ka kansa qur'ani sakonnin da alqur'ani ya kunsa guda uku ita kadai ta kunshi sako guda ɗaya duka ita kadai wasu kuma suka ce abinda ake ni ala zahiri da aka ce sulusul qur'ani ana ne sawab ma'ana in ka karanta qur'anullahu za a baka ladan kamar ka karanta izi 20 kago da fallace kuma ta Allah in ka karanta ukuwa ka hadi alqur'ani to amma malamai suka cewa wannan ba zai ce ba zai kuma saka ba kace to tunda haka ne qur'anullahu ta kadai dai yanciyar ne in na karanta uku na ga me satin ku sai ka ce kawai kai yanzu ba ruwan ka da karanta qur'ani daga fatiha zuwa nasi kullum ko qur'anullahu za ka karanta dole ka karanta qur'ani na ana nuna ma lada ne da za a baka amma kuma wannan ba zai dauke ma nauyin kamar ka karanta qur'ani ba yana nuna ba cewa ban ka karanta ta uku ba kamar ka karanta daga fatiha zuwa nasi to ayin da haka ne da ta an fasa katun qur'ani ko ba ka bane ba ai wani kowa yaje ko in iya qur'anullahu da kai su uku ko ka sauke alqur'ani amma ai ba haka bane ba ana nuna cewa za a baka lada ne amma ba yana nuna ba kamar wai daidai yake da ka karanto tun daga fatiha har zuwa nasi ba amma wannan falala ce ko ta Allah in ka karanta zai baka ladan kamar kai izi 20 in ka karanta uku kuma kamar kai sauka falala ta karshe da zamu tsaya kanta ta qur'anullahu ahad hadisi ya tabbata daga uqbatu bin nafi' Allah kara masa yarda kale yake cewa kala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah suka bata a gare shi yace man qaraa qul huwallahu ahad ashara marratin banallahu lahu baitan fil janna kaga ta falala kuma wannan hadisin yana cikin musnad imam ahmad bin hanbal ya ga hadisi mai lamba 15640 sarki ya tabbata ga Allah mafi girman littafi da aka tattaro hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu irin musnad imam ahmad bin hanbal shi kadai ya rubu ya tattaro hadisai guda 40 current mil hadis kuma an buga shi a cikin mujalladi 50 sankant volume guda 50 kuma da ka aka rubuta shi da isnadi daga wani an wani ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi 40 shi yasa kaji wannan shi lamba hadisi ne dan 15 kuma wannan imamu ahmad bin hanbal din wa dalibin imamu shafi'i ne an haife shi a shekara ta 164 sansu santakat a prehijira ma hijiran manzo Allah shekara 164 ya mutu a shekara ta 241 dai san karanta kaga yanzu da mutuwar shi ma shekara 1226 da mutuwar imamu ahmad kuma ya haddace hadisi miliyan guda Abu Zur'at ar-Razi yake wadi ma dan Imam Ahmad bin Hanbal ana ce mai Abdullah bin Ahmad yace abuka ya hafazu alfa hadisi babanka ya haddace hadisi 1000 milfa mil egal a kwambe ɗan miliyan to amma ne zai iya cewa to yanzu aka tattara hadisan manzo Allah sun kai miliyan guda daya a'a ba haka ba ake ni ba kun san hadisi daya ana iya rawaito shi ta hanya 1000 ta yaya yanzu misali ana iya zuwa a haɗi mana hadisi guda ɗaya mu nan a zaune malamin da ya karantar da mu hadisi shi ɗaya ne ya karantar da mu 10 to yanzu in za a rawaito hadisin daga kowanne daga cikin mu zai zama to hadisi ɗaya ne amana da hanya nawa 10 to shine ake ni ma'ana da aka ci hadisi miliyan ɗaya kana iya samu akwai hadisi ɗaya yana da hanya 1000 kuma ya haddace hadisin daga kowata hanya zai iya kama hadisin daga wani an wani har zuwa wani har zuwa malamin har zuwa manzon Allah daga wani an wani har zuwa wani daga wani an wani har zuwa wani duka ya dace to ka diba kaga Allah ya musu kwallo a ce mutum ya dace hadisi miliyan guda daga hanyoyi daban-daban to waɗannan su ne waɗanda Allah ya tanada domin kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sai Imam al-Bukhari ka diba Imam al-Bukhari wa al-jami'u as-sahihu al-musnadu المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه شنو سنن سيد البخاري وا daga da sunan ne akai to yanzu da sunan sayyid bukhari maka da aka baka aiki ne ko ji sunan shi al-jami'u al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umur rasul allah sallallahu alaihi wasallam wasunanihi wa ayami to kaga titar litta maka dai sai gare shi ko aka takaita shi kace ko sayyid bukhari sayyid muslim shi kuma sunan shi al-jami'u as-sahih al-musnad binqal al-adl an al-adl ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma ka take ta shaka ce ko sai muslim to kadi ba bukhari yana daga cikin baiwar da Allah ya ma bukhari kun san bukhari ba balarabi bane ba shi yasa Allah ya tashi baiwar shi ba ta kai ta ga larabawa ana iya samun ɗan baiwa a cikin larabawa a cikin turawa a cikin bakaken fata kowanne bukhari da aka haife shi shi ba balarabi bane yankin bukharawa yanzu a yankin kasar rusi yake kasar rasha garin da aka yi bukari a yankin kasar rashi yake ba ma balarabi bane ba amma kusan ikon Allah lokacin da imamul bukari ya zo kasar bagdad ita ce capitalin iraki lokacin cibiyar ilimi ce tamkin take cike da malaman hadisi in kana neman malaman hadisi a lokacin malaman to in ka je bagdad to ka zo karshe imamul bukari ya kai ziyara yana dan shekara 17 da aka ce musu ai akwai wani ana ce mai amirul mu'minina fil hadisi shi shugaba ne a wajen hadisai kuma ga dai daga shekarar 17 aka ce zai ka ziyara kasar Baghdad malaman kasar Baghdad wanda suke ji da ilimin hadisi suka ce to wannan wai wani yaro ne wai ana ce mai Bukhari Muhammad bin Isma'il sunan shi tunda ai Bukhari ana danganta shi ne zuwa ga garin shi Bukhara kamar kai ne yanzu dan Niger a ringa ce ma Nigeria to shi ne shi ma ma'ana wannan sunan shi Muhammad bin Isma'il aka ce akwai wani yaro wai duka bai wuce ba shekara 17 wa wai aka ce wai ya kai karshe wajen hadisan manzo Allah na haka akwai wani babban malamin hadisi kasar Baghdad lokacin duk kasar Baghdad babu malamin hadisi irin shi yace wannan saboda sun rena Bukhari gani suke wai ajamiyun wanda kamar mu a ce kace bagwari wanda ba balarabi ba har shi ne zai zo a ce wai ya haddace hadisan manzo Allah suka ce to yanzu dan mu kure shi mu manyan malamai ba sai mun je mu haddace shi ba yara za mu sa dalibai aka samu mutum 10 aka ba su hadisai kowanne guda 10 aka burkita shi ma'ana aka juya hadisin ai kaga hadisin aka dauko shi sai a ce daga wani zuwa wani a ce zuwa Aisha zuwa manzon Allah daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa Abdullahi bin Umar daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa Anas to yanzu misali hadisin da aka rawaito daga wani zuwa Anas sai a cire Anas sai a dauko Abdullahi sai a dauko Abdullahi dan Umar sai a sa wanda aka rawaito daga Anas sai a sa Aisha ma'ana aka burkita mazajen da suka rawaito hadisin dan suka Abu Bukhari ya iya ganewa ko bai iya ganewa ba sai aka kawo mai mutum goma suka ga kowanne da hadisi goma gina hadisi nawa hadisi 100 kawo suka zo aka ce to mun ji an ce kai abin rubutu ne fil hadisi mun zo zamu jaraba ka to aka ce kuhara na farko ya fara to akhbarana Muammar akhbarana Yasir akhbarana kaza har zuwa an Anas ar-Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hada la arifu abu heba hey sai abu bukhari ce wannan ban san shi ba ko a tantsire dariya to kaji wa daga hara hadisin farko ba bai sani ba a ci gaba akhbarna wani an wani ila aisha ar-rasulillahi la arifu ban san shi ba ya ƙara tantsire dariya bai san shi ba hey da mutane goma suka kare wannan shine farkon ya ka hadisin goma ko ya kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kare Nabi yazo ya kawo hadisan shi ma guda 10 Bukhari ce bai sani ba na uku sai da aka kawo hadisan nan guda 100 Bukhari ce bai san ba kowanne kawai ake ta tantsira da dariya yanzu wannan shine Amirul Mu'minin fil hadis hadisi guda 100 kawai baka sani ba sai ce to ku saurara to ai da nace muku ban sani ba ina nihin wannan isnadin da kuka kawo duka ba daidai bane ba kai kuma kun sautai baiwa ta Allah hadisan da suka kawo a burkici guda 100 a lokacin ya shige su kai na farko hadisi na farko daga kawo daga wani an wani an wani an wani an wani zuwa Aisha ba haka yake ba wannan ba daga Aisha aka rawaito shi ba daga Abdullahi dan Umar hadisi na uku daga kawo hadisi na hudu shi kuma wanda ya rawaito shi hadisi na bakwai daga kawo haka ya biya mai da musu hadisan gabaki daya guda 100 kawo daga nan suka sallama kuma yana shekara 17 wa disertam kawai daga nan aka sallama aka ce kai aka ce Bukhari aka ce gaskiya Amirul Mu'minin fil hadisi to ai me zai faru shi malamin da ya turo su kawai suka mai tawaye suka ce ai yanzu mun samu malami kawai suka da majalisin Imam Bukhari shi malamin da ya turo za a kore Bukhari aka ce dalilin wannan ya kamu da ciwon zuciya shine sandi ajalinsa saboda kamar sirri na ne suna ganin ya za a ciwo da Babalarabe ba a ce hayi zo yi mu hazaka ta da ci hadisi to baiwa ce ta Allah zalika fadlullahi yuti man yasha bago ba za a je mu sabaka ba bakin wata dan Senegal ko dan Gini ko dan Somali wallahi yasa kamar akwai ta musabaka nake da wani yaro ne dan Somalia duka bai wuce ba shekara 10 shekara 9 yaje musabaka ta Idi Satan na rantse muku da Allah in ka je kira shi inda za a koyi ka ta zaka wani balare su kansu laraba ko wani balare bai a gudu shi ayi tagumi shaba shaba ina kallai gashi baki kirin da shi amma wallahi yana zuba talawa kai ka ce wallahi balarabe ne to falala ce ta Allah in ana yin musabakan nan ta duniya haka zaka ga ɗan baiwa iri iri yanzu haka wa a ƙasar Rasha ne aka samu ɗan baiwar da daga Dagestan yake Ayyamuddin Fakhruddin Suraishi shi da aka je musabaka kun san me faru musabaka aka je a ƙasar Dubai kawai yanzu aka kawo mai aya misali za a je mai karatu a ce ma misali shahar Ramadan allazi unzila fihi alquran ikra ko sai ya tashi meke yace to hadhil aya fi suratul baqara wannan aya dai da farko tana cikin suratul baqara raqamul aya yace raqamu wannan aya aya ta 184 wannan aya tana bangaren dama ne na alqur'ani alqur'ani bayana da dama da hagun ba yace to wannan aya tana bangaren fi janibil yamin a bangaren dama take kuma raqamun safahar wannan page din yace wannan shafin raqamin sha ma'ana page ce ta 100 da wani abu kuma suratul baqara yace mun suratul baqara madaniya ce tana da aya 286 tana fara ne daga bangaren dama tana kare daga bangaren hagu yace al-aya raqamus al-aya awwalus safa a wannan shafin aya ta farko aya hay kawo ta wasu safaha ta tsakiya hay kawo akhirus safa sai kawo address complete kawo da rabasar azu kuma wallahi da ka duk aya da aka janyo min ya wadi ma lambata da surata da kuma a shafi na nawa take a cikin alqur'ani kuma wallahi ba balagari bane ba dan kasar Rasha ne Dagestan haka Allah yake To kenan wannan hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal, hadisi mai lamba 1015610. Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami, ya ce hadisi ne ingantacce, hadisi mai lamba 6472, ma'ana simil katsan suwasanduz. Manzo Allah ya ce a wannan hadisin, man qara qurwallahu ahad, duk wanda ya karanta qurwallahu ahad ashara marratin, so goma a jere, banallahu lahu baitan fil janna, Allah zai gina mai gida a aljanna. To kaji wata falala, ka zauna ka karanta qurwallahu goma a jere, manzo Allah ya ce zai gina mai gida a aljanna. To amma ka gona falala, wallahi Allah ya sauka, wani gani zai kama abu ne mai sauki. Qurwallahu ka zauna ka karanta so goma a nitse a jere, manzo Allah ya ce zai gina mai gida a aljanna. Muje suratul falaq. Suratul falaq ta fara ne da qul a'udhu birabbil falaq. Duk da mun sani falaki da nasi, sababin da yasa Allah ya sako da suratul falaki da nasi, ya tabbata a cikin sunan an-nasa'i da musnad da Imam Ahmad bin Hanbal daga sahabi Zaid bin Arqam, cewa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri, kuma wanda yake sihirin wani bayahudi ne, ana ce mai Labid bin A'sam al-Yahudi, wani bayahudi ne, Yahuda suka dauke shi akan yayi sihiri domin ya kashe manzo Allah, saboda kasan Yahudawa sun kulli ani sai sun halaka manzo Allah. Kuma a littattafan tarihi sai da aka kawo gurare kusan guda 9 tantatibu da sasina yunkurin kashe manzo Allah da Yahuda suke kusan su 9, amma Allah bai ba su dama ba. To daga cikin akwai wannan shi ma sun sanya wannan bai yahudi akan ya musu asirin da zai kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma aka mai asirin, kuma asirin ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wataala da ya so, amma asirin tasirin da ya ma manzo Allah, matan shi suka ce kawai abinda manzo Allah ke cewa zai ce yayi abu kuma bai yi ba, kenan kawai tasirin da ya mai asirin zai ga kamar yayi abu amma bai yi ba, zai zo ce wance ina abinda na baki kuma bai bata ba. To daga baya sai Allah ya turo mala'ika Jibril da shi da wani mala'ika, suka zo suka samu manzo Allah yana kwance a bacci, Allah ya gwada mai a mafarki, ya ce wannan wai shi mai damo shi, sai aka ce ai an mai asiri ne, ma'ana mala'iku ne da yake ma dai tambaya shi wannan mai matsalar shi, sai aka ce ai asiri aka mai. Waye mai asiri? Labid bin Asam al-Yahudi. Da mi ya mai asiri? Aka ce ya hada ne da gashin kanshi da ganyen dabino, fai na dabino, da kuma haƙoran masharci, aka karyo da masharcin da maza ke caji kanshi, a bayana da haƙora ba, sai aka karyo haƙoran aka hada da gashin kanshi, aka ce da wata yarinya ce aka yi amfani wadda take shiga gidan manzon Allah take aiki, shi wannan bai hude ya sanya ta, idan manzon Allah ya sharce kanshi gashin da ya zuba da tattaro mai, kuma ta samo kum din manzon Allah masharcin da kakkaryo mai, sai aka hada da kuma ganyen dabino, aka hada aka yi tsahin, aka yi aka sa a rijiya, aka ce to da aka yi tsahin wannan ai naka sa, aka ce a rijiya, rijiya ina? Mala'ika ya hude rijiya ta waje kaza, manzon Allah yana farka ce to a je rijiya kaza, a je a dauko wannan abincika, aka ce da aka je ruwan rijiya yayi jajjawar saboda tsaba tasirin asirin. To sai Allah ya sako mai falaki da nasi, aka ce kulli ne aka yi guda 10-11, inda in ka dauka suratul falaq tana da ayoyi ne guda nawa, tana da ayoyi guda 6, nasi tana da ayoyi guda 5, 6 da 5 in ka hada nawa 11, to kulli 5 ne aka yi. Shi yasa a ciki aka ce wa min sharrin nafasati fil uqad, da sharrin masirta da suke tofiya kulli, mana sirrin da za a yi ana tofa ne ana kulli, to shine Allah ya sako wannan, yace duk aya da in ya tofa sai a kulle kullin da aka yi, yace qul a'udhu birabbil falaq ya tofa sai a kunci, min sharri ma khalaq a tofa a kunci, haka aka yi da aka warware shi, ana warwarewa shikenan wannan sirrin ya bar manzo Allah. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aka mai asiri ko tsayi ko wani abu to aka rata mai wannan da iko Allah, Allah zai warware wannan. Qul a'udhu birabbil falaq, kace ina neman tsari birabbil falaq, da ubangijin asuba shine safiya, min sharri ma khalaq, ya tsere ni daga sharrin dukkan abin da ya halitta masu cutarwa, min insin wa jinnin wa haywanat, nan mutane da aljanu da dabbobi masu cutarwa, Allah tsare daga dukkan sharrin halittunsa masu cutarwa. Yanzu ka gane komai ya shiga, in kace min sharri ma khalaq, Allah tsare ka daga sharrin dukkan ababen halitta da Allah halitta masu cutarwa, komai ya shiga. duk wani abu mai cutarwa wanda ka sani don da baka sani ba to kace Allah tsare ka daga sharrin shi wa min sharri ghasiqin idha waqab kuma Allah ka tsare daga sharrin dare yayin da ya lullubi da duhu kenan ka tsare ni sharrin ababan da suke aukuwa na cutarwa yayin da duhu ya lullubi yayin shigowar dare shine wa min sharri ghasiqin ai daga sharrin dare idha waqab kenan idan duhun dare ya shigo kenan lokacin da duhun dare ya shigo akwai ababan da suke fakiya da wannan suke cutarwa kaga dai akwai barayi suna amfani da duhun dare ko akwai munafukai akwai masharranta akwai dabbobin da ma da duhun dare suke hutawa suke yin banna to kace duk abin da yake fakiya da duhun dare wajen yin banna da ta'adi to Allah ka tsare daga sharrin wannan haka wa min sharrin naffasati fil uqad Allah ka tsare sharrin masihirta masu yin tofi a kulli a tofa a kulla domin a yi asiri da tsafi to Allah ka tsare sharrin wannan wa min sharri hasidin idha hasad kuma Allah ka tsare sharrin mai hasada yayin da hasadar tashi ta taso shi kuma abin da ake ni da hasada shine mi tamanni zawalin ni'mati alal ghairi ka ringa buri da fatan gushewar ni'ima daga wani Allah ya ba wani ni'ima ilimi ne dukiya ne mukami ne sarauta ne kuma menene Allah ya bashi nan cikin baiwa da ni'imomi da Allah ya kawo mutane ka ringa burin wannan abin ya gushe kuma su wasu hasada saka su gida uku mafi munin hasada Allah ya ma mutum ni'ima ka ringa burin kawai ya rasa wannan kai ba ka samu ba kawai kai gani kake shi bai cancanta ba da wannan abu dan haka kawai Allah ya amshe masa kai ba kai ba kake so a ba ma amma kawai Allah ya amsa mai wannan abu kwata kwata kai ko baka so ne ka ganshi a cikin wannan ni'ima to wannan shine mafi munin hasada mataki na biyu Allah ya amshe ma wannan kai a baka shi na farko ba a baka ba kawai ya rasa kawai shine baka so ka ganshi da wannan ni'ima na biyu Allah ya amshe mishi kai a baka kai gani kake ba shi bai cancanta ba kai ka cancanta to me an yi haka kai ma ka roki Allah ya baka falla Allah take da wadi kai an amshe ne wani za a baka na uku shine kai koi kace Allah ya baka irin abin da ya ba ma wani ba amshe na shin ba a irin shi to shi ma a irin wannan dan malami suka ce bai halata sai a cikin abu biyu kuma zalla ce la hasada illa fisnaini ba ayin hasada shine al-ghibta kai mangari da burin Allah ya baka irin abin da ya ba wani to sai a cikin abu biyu mazalla ce mutumin da Allah ya bashi alqur'ani yana karanta shi yana aiki da shi kuma yana karantar da shi sai kace ni ma Allah ka bani alqur'ani har da alqur'ani in ina karanta shi ina aiki da shi ina karantar da shi na biyu kuma wanda Allah ya bashi dukiya yana aikin alheri da ta ana al-layli wa atrafan nahari yini da dare dukiya sai yana ci da ta cikin ayyukan alkhairi taimakawa gajiyu mabukata marayu marasa lafiya gina makaranta masallaci daukar dawaini wanda basu da yini da dare shi dukiya shi ko aikin alheri yake to kana yace Allah ka bani dukiya irin ta wani domin yin aiki irin yadda yake na alheri shi yasa kaga yanzu ba za ka zama kace Allah baka dukiya irin ta burgeta ba burgeta aikin alheri yake da dukiya shi a wanda zaka roki Allah baka irin dukiya shi wanda yake aikin alheri kace Allah ka bani dukiya irin ta wani yadda yake aikin alheri ni ma a ringa yi to wannan shine wa min sharri hasidin idha hasad sai qul a'udhu suratul nas ta kuma qul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari a wajen ubangijin mutane malikin nasi kuma shine mamallakin mutane ilahin nasi kuma shine abun motan mutane min sharril waswasil khannas ya tsare ni daga sharrin mai sanya waswasi mai nokewa ma'ana mai nokewa mai boyewa ma'ana idan ka zaman to kana ambatan Allah shi dan zai ringa nokewa yana jan baya yana jan jikin shi daga reka ma'ana shi dan bai samun sulda da saidara da ya mamaye ka sai in ka zaman to ka ja baya baka ambatan Allah baka karatun Qur'ani to zai dumu-dumu a kanka amma in kana kiyaye zikirin sahiya na mareci zikirin bayan salolin farillai zikirin kwanciya da tashi shiga gida da huta to wannan shi dan zai ringa baya-baya da kai saboda ya san kana mai ambatan Allah ne to shine sharrin wanda yake mai nokewa yayin da ka ambaci Allah in baka ambaci Allah ba to zai zo ya ringa shigowa cikin lamuranka ya ringa sama waswasi ya ringa kawata ma ayyukan sharri ya ringa munana ma ayyukan alheri shine sharrin shi dan ya sama waswasi a cikin ibadarka waswasi game da Allah game da lahira abu mai kyau zai nuna ma shi bai da kyau mara kyau zai nuna ma shi mai kyau afa manzu yana lausu wa amalihi fara'u hasan zai muna nama mummuna aiki ka ganshi mai kyau to wannan abun in kana so Allah ya tsare ka to ka zamanto mai ambatan Allah ka kula da karanta alqur'ani to Allah zai maka kariya da wannan to shine min sharri alwaswasi mai sanya daga sharri mai sanya waswasi mai nokiya allazi yuwaswisu fi sudurin nas shine wanda yake sanya waswasi a cikin kirazan mutane a cikin zukatan mutane zai iya jewa waswasi a cikin zuciyarka min aljinnati wan nas kuma masu shewa waswasin nan a cikin kirazan mutane akwai daga cikin aljanu akwai daga cikin mutane a cikin mutane akwai wanda za su sanya waswasi a cikin zuciyarka haka a cikin aljanu su aljanu ko shedan a zuciya zai zo saba shi ko mutum zai zo kawata ma abu ne ko ya shaka zuwa saban Allah dan haka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wa'annan surori a lokacin da ya kida sallah ta farilla kuma da qur'an lahu da falaki da nasi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta su a cikin zikirin sahiya da mareci azkaru sabah wal masa karanta qur'an lahu uku falaki uku nasi uku da sahi da marece ma haka haka bayan sallolin farille da muke bayani akai kamar da muke bayani magariba da asuba uku uku ake karanta sauran sallolin kuma daya haka yayin da mutun yazo kwanciya bacci ya tabbata manzon Allah yana hada hannayensa ya karanta qur'an lahu ya tufa falaki ya tufa nasi ya tufa sai shayi jikin shi da ya haka haso wa'annan duka kariya ce idan mutun yana yi Allah zai dare shi min kulli shay'in haka manzon Allah ce indai kana karanta su to Allah zai dare ka daga sharrin komi sharrin mutun da aljan sharrin masirta sharrin bokaye masu kanmun baka mayu masu san duk wani abu da ka sani na cutarwa indai mutun ya dimanci karanta qur'an lahu da falaki da nasi to Allah subhanahu wataala zai kare shi daga wannan kuma qur'an lahu da falaki da nasi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wani sahabinsa ana ce mai Uqbatu bin Amir yake cewa ala uallimuka khayra surataini qari'ata shin ba zan sanar da kai ba mafi alkhairin surori da aka karanta fa allamani sai manzo Allah ya koya mini yace qul a'uzu bi rabbil falaq wa qul a'uzu bi rabbin nas manzo Allah ce to sura qul a'uzu bi rabbil falaq da qul a'uzu bi rabbin nas haka daga wani sahabi shi kuma Abdullah ibn Khabib yace na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da manzo Allah fi dariqi makka a hanyar makka garin makka yace fa danautu minhu he na kusanto manzo Allah faqala sai mazala ce qul kace he shi sabu yace mi zan ce ma aqulu qala sai mazala ce qul kace qul a'uzu bi rabbil falaq hatta khatamaha summa qul a'uzu bi rabbin nas hatta khatama yace ma ta'awwaza an-nasu bi afdala minhumma yace me neman tsari bi neman tsari ba a wajen Allah da mafi wa'annan surorin guda biyu ma'ana mafi girma abin da zaka nemi Allah ya tsare ka daga dukkan wani sharrin wani abu shine qul a'uzu bi rabbin nas haka kamar da ya tabbata ga Abi Sa'id al-Khudri yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance ya ta'awwazu min aynil jani wa aynil ins kafin a sako mai da qul a'uzu bi falaq da qul a'uzu bi nas ya kasance yana neman tsarin Allah Allah ka tsare daga sharrin aljannu ka tsare daga sharrin shaytanu ka tsare daga sharrin masu kanbun baka ka tsare duka yace falamma nazalat al-mu'awwizatani akhadha bihima lokacin da aka sako mai da al-mu'awwizatani falaki da nasi akhadha bihima sai rike su wa tarka masu wazalika he bar duk wani abu ba wannan ba ma'ana he takaita da su ne yake neman tsaron Allah subhanahu wataala wannan kamar ya tabbata a cikin sunan ibnu majah da haka kenan dai surori ne masu girma wanda idan mutum yana karanta su to Allah subhanahu wataala zai masa tsari daga dukkan wani abun sharri da dukkan wani abun ki kamar da muka yi bayani in dai zaka ringa kiyaye karanta su a zikirin safiya da na marece da bayan sallolin farillai da kuma lokacin da mutum yazo kwanciya bacci kenan insha Allah za mu tsaya a nan sati na gaba mu tashi akan ayatul kursi fatan abinda muka faɗa na daidai Allah sa mu tarayyar lada kuskure kuma da tuntuɓa harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.